Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar kananan yara maza da mata guda 35 a wani turmutsi da suka je makarantar Islamic Higher School dake unguwar Basorun Ibadan don su karbi kyaututtukan Kirsimeti daga Madam Naomi Silikunola, tsohuwar matar Onina Ife Oba Adeyeye Anita Ogunwusi. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo, Superintendent 'yan sanda Osifeso, ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabi da ya rarrabawa manema labarai a Ibadan. Yace bayan kananan yara 35 da nan mutu, akwai wasu kananan yara da dama da naji raunuka daban-daban, ana jinyar su a asibitoci a sassan birnin Ibadan. Osifeso ya kara da cewa 'yan sandan jihar Oyo za su ci gaba da bincike a game da lamarin, kuma za su ba da karin bayani a nan gaba. Tuni rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo ta kame shugaban makarantar ta Islamic Higher School dake Basorun Ibadan, wato Mr. Abdullahi Fasasi, kana tana neman sauran jami'an da suka shirya bukukuwan. Sai dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kakakinta Mr. Suleiman Olariwaju ta ce ba za ta yi magana ba a halin yanzu, sai dai in tambayi 'yan sanda tun su ne suke bincike, saboda gwamnatin jihar Oyo a halin yanzu ba ta da alkaluman yaran da na mutu a wajen turmutsin. Don
ku ga kuma su da police, da police da kuma family investigation to around the figures.
To kome jama'ar jihar Oyo za su ce a game da wannan bala'in?
Abdullahi Abido Yusufir, a duk mutane Ibadan ba su ji dadi ba, saboda ko wane ne ina sai jin fishi yanzu ne aka ce mutum 35 yaro sun mutu, amma in wane kai kawo wannan abu, saboda in wanda yake cikin rayuwa yanzu shine yawa, shine sa tun da safe ma wanda yake yin wannan abu ma yana kira mutane, su mutane sun yawa sun yawa sun yawa, amma mutane sun yawa ba wanda zai gansa ba shi abu kyauta ba zai je gurin ba.
Kana ganin ita yunwa ce ta kai waɗannan kananan yara da suka mutu a wannan taron?
A wallahi in wane gaskiya in wane.
Wannan dai shine karo na farko da aka sami kananan yara 35 sun mutu a wajen wani biki a Ibadan, inda kananan yara sama da 700 suka halarta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.